masana harkokin siyasa sun yi hasashen cewa nan da wani lokaci mai tsawo za a dinga bayayyar mulki ne tsakanin jam'iyyar NPP mai ci da jam'iyyar NDC a fagen siyasar Ghana. Kuma wannan shine yanayin da ake ciki tun farkon jamhuriya ta hudu, inda waɗannan jam'iyyu biyu ne suke bayayyar mulki. Hakan yasa hankali ya koma ga ƴan takarar manyan jam'iyyun biyu, NDC da NPP, bayan sun tsayar da ƴan takarar su a zaben shugaban ƙasa, waɗanda suka kasance ƴan arewacin Ghana ne. Yayin da Dr. Mahmudu Bawumi ya fito daga arewa maso gabas, Dr. John Mahama ya fito daga yankin Savannah, dukkansu arewacin Ghana. Mambobin sadarwa daga jam'iyyun biyu sun tofa albarkacin bakin su kan damar ƴan takarar su a zabe mai zuwa.
Sunana Hajji Salamatu Tumma, member of the NPP communication team. Ni na imani ga Allah insha Allah, Alhaji Dr. Mahmud Bawumia za ta hulashe wanga zabe 2024 saboda zamanin ga dannana da danko ku fadon da Alhaji Dr. Mahmud Bawumia zama biyan shi. An shiga cikin masuwa da wadum saboda mai ba gana kawa duniya duka ne ta shiga cikin masuwa. Kuma saboda don sun iya isa su kai suka rika wanga kasa har yau inda muke sayin ga kuma don musulmi kuma da ya taba ganka ba president ba mu taba samun president ba insha Allah ne yace yana son musulunci dole ya vote ma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia.
Alhaji Muhammad Nazir Sa'i, jam'iyyar NDC Ghana. Ba shakka kan cewa zaben da aka yi wa Dr. Mahmud Bawumia ya taimaka wa yan Ghana mu babbanta tsakanin gaskiya da ƙarya, saboda bayan kudade masu dimbin yawa da a jagorancin Dr. Bawumia Ghana ta samu babu abin da ta haifar sai wahala, saboda yau kan mutanen Ghana suna kalubalantar wanga gwamnati da irin wahala da tsakama wuyan da muka samu kanmu. In an zo za a yi batun wai ya zamo mutumin arewa, ai ba na farko ke gaba, da can ma ba shi ne wannan jam'iyyar no suka tsaya suka yaudari wato kakanninmu kan cewa za su yi fatin musulmai da aka kare suka kora musulmai ba. Insha Allah, His Excellency Jan da Mani Muhammad zai yi nasara kansa da mu yafi sa gaskiya.
Muryar Amurka ta nemi ra'ayin shugaban fitaccen kamfanin hasashe mai zaman kansa wato Global Info Analytics Musa Dankwa kan yadda za ta kasance tsakanin Mahmudu Bawumia da John Mahama a babban zabe mai zuwa.
Isa an ka duba result da ya samu ka compare da opinion polling Global Info, yayi kaman ya zama daidai, only 1% difference tsakanin opinion polling da percentage da Dr. Mahmud Bawumia ya samu.
To tsakanin wa'annan ƴan takarar guda biyu, John Mahama da Dr. Bawumia, a hasashen da kuka yi na kwanan nan, ya kake ganin za ta kasance a zaben 2024?
Dukan su yan arewa ne. Opinion poll da ke nan da muke duba shine Don Dramani Mahama ina lead daga Upper West, ina lead kuma Upper East, ina lead Northern Region, ina lead Savannah, North East kawai dai ne Dr. Mahmud Bawumia yake kokari saboda wurin ya zama inda ya fito. Yanda muka gani data nan at the moment ba musamman wani sake ya zo ciki ba, saboda in ka duba Northern Region da kansa, da October poll na muka yi, John Mahama na da kaman 82% and Bawumia yana da kaman 15% zuwa da baya.
A zabukan da suka gudana baya dai, jam'iyyar NDC ce ta fi samun ƙuri'u a arewacin Ghana, wanda wasu masu sharhi ke cewa wannan karin da yake duk ƴan takarar ƴan arewa ne, komai yana iya faruwa. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.